yammacin jiya Lahadi ne sanata Isiyaka Adeleke ya fara nuna zazzabi a garin su na Ede, kuma nan take aka garzaya da shi zuwa Beckett Hospital dake birnin Osogbo, inda ya cika. An haifi sanata Isiyaka Adeleke a Enugu ran 15 ga watan Janairu na shekarar 1955. Sanata Isiyaka Adeleke ya karanta digiri da babban digiri a fannin mulkin jama'a, wato public administration a Turanci. A lokacin rayuwarsa, Isiyaka Adeleke ya rika mukamai da dama. To ko menene mazauna jihar Osun za su ce game da rasuwar Isiyaka Adeleke?
Sunana Aminu Ibadan, mazaunin garin Sabahin Legice, jihar Osun State.
Me za ku yi tunawa a game da mutuwar sanata Isiyaka Adeleke?
Gaskiya mun yi rashi babba game da wannan sanata Isiyaka Adeleke, saboda mutum ne na kirki, ya yi abubuwa na cin gaba a wannan Santoriya tashi. Saboda ba zan manta ba, akwai lokacin da muka je gidan shi muka same shi muka kai dukanmu game da wasu abubuwa da gwamnatin tarayya ba su suka kulawa da mu Hausawa mazauna garin Osun State. To sai ce mana insha Allah kurance ko menene za mu samu mu kwantar da hankalinmu. To ya yi abubuwa da yawa wanda ba za a iya kamanta su ba, da yawa abubuwa na cin gaba da ya kawo Osun State. Kuma shi ne gwamna na farko
Hausawa dai suka ce mutuwa rigar kowa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.